والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إشرين دبقوي قواتن جماد الأولى هجران منزو صلى الله عليه وسلم دبو الأيا دقري هدو دا 40 da 2 wanda yayi daidai da 11 ga watan January shekara ta 2021 miladiya a yau mun saba karanta littafin wannan fatawal muhimma fi tafsirul umma domin yin bayani akan manhajin ahlus sunna wal jamaa dangane da abin da ya shafi khuruji ga hukam da muzaharat da muqata'a da su kunan bakin wake da sauran al'amura wanda wasu ke aikatawa da sunan suna yin kishin addini to muna a wannan karatu muna jin fatawun malamai dangane da abin da yake da alaka da irin kiraye-kirayen jihadi da wasu suke yi da sunan musulunci to wannan litafi yana da gayan muhimmanci da daliban ilimi su mallake shi kuma su fahimci abin da ke cikin sa kuma su yi aiki da abin da malaman salafiya na duniya suka bada fatawa a kansa irin su Ibn Baz da irin su Ibn Usaymin da irin su Sheikh Fauzan da irin su Sheikh Nasiruddin Albani wato jigajigan malaman salafiya na duniya sun bada fatawa dangane da wannan al'amari to amma yau din nan wato sai muka canza littafi wato mun canza littafi ba wai mun aje wancan littafi bane a'a mun sanya wannan littafi ne saboda abinda Bahaushe ke cewa idan kida ya canza dole rawa ta canza anan ba muna cewa dan kara masu wannan fikira ta haddadiya sai mana mummunan fahimta ce to ga yahaya asalafi ya halatta kida an gani kida haramun ne sannan kuma irin wannan rawa da ake magana shi ma haramun ne saboda haka dan na san yanzu wani zai charab dama yana dan nema ya rasa abin da zai kama na aibi yana neman aibi sai ce to ga yahaya as-salafi ko yahaya tudun wada ya halatta mi ya halatta kida ya halatta rawa to wannan karin magana ne na Hausawa yanzu wani sabon al'amari ne ya faru wanda ya zamanto wajibi a kautar da shi a Najeriya tunda wannan sabon al'amari ya zo ya faru to shi yasa muka dan aje wannan littafi zamu dawo zuwa gare shi insha Allah muka sanya wannan risala din saboda mu yaki wannan al'amari da fatawan manya-manyan malamai na duniya wanda duniya ta yadda da su a salafanci ina fatan gano wannan saboda haka wannan shine abin da muke nufi da cewa idan kida ya canza yanzu wani sabon abu ne yazo wanda yanzu ya sanya dole ne a yaki wannan abun dole ne a wayar da kawukan mutane musamman ma sai muka sanya littafin malamin da mutanen duniya suke kallon shi a matsayin mai zafi ne shi baya ma kowa uzuri a cewar mutane shi dan laifi kadan in kai zai maka raddi ya wulakanta ka ko abin da ya kama da wannan to wannan malami duniya na salafiya ta san shi a wajen jarhu ta'dil duniya na salafiya ta san shi wajen ainihin tona asirin kungiyoyi waɗanda suka saba wa ainihin manhaji na salaf wannan malami da yawa daga cikin mutane wanda ba su san shi ba zance na gaskiya sukan jingina mai abin da ya farranta daga gare shi sukan jingina mai guluwi wuce gona da iri wajen kafirtawa wuce gona da iri wajen bid'antarwa kuma sukan jingina mai wasu samari da suka taso da wani irin fikira mummuna fikira ta haddadiya sai su ce ai ɗaliban Sheikh Rabi ne to saboda haka wannan shine dalilin da yasa muka sanya wannan littafi na ainihin a Sheikh Rabi'u bin Hadi Umair al-Madkhali muka ce wannan babban malami shin yana wato tare da shi yana goyen bayan irin wannan fikira na zagin manya-manyan malaman sunna ko kuma wannan fikira ne kawai wanda aka samo shi wato daga Mahmud al-Haddad wanda wani dan jarida a unguwar Rimi wato ya daga tuta na yada wannan mummunan akida domin lalata ainihin akidar samari da kuma lalata ainihin akidar al'umma. To yanzu mun yi shawara za mu dan dakatar, ba wai mun cire, mun dakatar da wannan fatawul muhimma, mun sanya wannan littafi, wannan yar risala wanda kwanaki kaɗan za mu gama insha Allah. Wannan risala ita ce juhudu Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali fi muharabati al-ghulu fi tabdi. An gane wannan ai, wanda ya tara shi wani babban malami ana kiran shi Fadil bin Hajar ko Fadil bin Jibir, and Falih bin Jibir shine wanda ya tara wannan littafi din. Afwan, na'am. Saboda haka za mu fara daga ainihin muqaddima na littafin zuwa ƙarshen shi insha Allah. Saboda haka a kasance tare da mu, littafin nan yana da gaya muhimmanci. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مقدمة.
نعم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهدي الله فلا مضل له.
ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد.
وفي هذه الرسالة.
Wato a cikin wannan risala din
nasu bi hajatin ila tarjamati al-Sheikh Rabi' bin Hadi
al-Madkhali, inji Falih bin Jibir ba shine yake magana yanzu, cewa a cikin wannan risala din bana buƙatan tarjama, bana buƙatan in kawo tarihin wannan babban malami al-Sheikh Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali hafizahullah
aw istana alayhi,
kuma bana buƙatan in yabo a gare shi,
bada na asna alayhi kibarul ulama,
bayan manya-manyan malamai sun riga sun yabe shi. A'a, to ai manya-manyan malamai sun riga sun yabe shi, tunda manya-manyan malamai sun yabe shi bana buƙatar wani yabo a gare shi.
Al-muhasirin,
manya-manyan malamai na zamani. Idan an ce manya-manyan malamai na zamani, ana nufin manya-manyan malaman salafiya na wannan zamanin. Ina ba zan gane wannan, su wane ne manya-manyan malaman salafiya na wannan zamanin suka yabe shi? Akwai Sheikh Ibn Bas rahimahullah, akwai Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah, akwai Sheikh Usaimin, Sheikh Salih ibn Usaimin rahimahullah, akwai Sheikh Fauzan rahimahullah. Kai balma Sheikh Fauzan yayi kira zuwa ga al'umma, lalle a sanya littafin sa, a karantar da mutane littafin wannan malami, domin wannan malami ya kware wajen gano kungiyoyi na wannan zamanin da suka saba mu sunna. Saboda haka akwai ainihin manya-manyan malamai da dama, an gane wannan ko, wanda suka yabi wannan malami, suka bashi tazkiya, suka nuna cewa lallai malami ne na salafiya wanda yake tona asirin kungiyoyi na bata na zamani. Hakika an san wannan babban malami a wajen manisanci da wanda yake makusanci. An gane wanda suke nesa da wanda suke kusa sun san labarin wannan babban malami, lafiya ma musamman ma yan bid'a sun san shi, domin shi dodo ne na yan bid'a. Na ba tan gani, yan bid'a daga cikin ikhwanul muslimin, yan bid'a daga cikin sururiya, yan bid'a daga cikin haddadiyya, yan bid'a daga cikin jama'atu tafsir wal hijra, yan bid'a daga cikin tanzimul qa'ida. Duk wannan kungiyoyi sun san wane ne malam, yan bid'a daga cikin sufaye da shi'a da ainihin qur'aniyun da kaza da kaza da kaza, duk dai miyagun wa'annan kungiyoyi kowanne daga cikinsu sai da malam ya dauki alƙalami ya yi rubutu akan tona asirinsu, wato akan mabambanta nau'insu da kuma mabambanta darajojinsu, duk sun san labarin malam.
Haizu
kana shajjan fi hulukihim, ta inda ya kasance makura, ya kasance kaman kashi wanda ya tsaya musu a makogaro. Na ba san gani, Sheikh Rabi ya kasance kaman mai kashi, ya kasance kaman wani irin bakin ciki a makogoransu, wato sirrinsa yanda za su yi da shi.
Waya fi Sheikh Rabi hafizahullah,
yana isan Sheikh Rabi hafizahullah
annahu kana sababan fi tamayuzul sufu,
lalle ya kasance sababi wajen tamyizul sufu,
baina ahli sunna wa baina ahli bid'ah,
wato raba gari, an gane shata layi tsakanin ahlus sunna wal jama'a da kuma yan bid'a. An gane Sheikh Rabi ya ishe shi yabo, wato ya kasance ta hanyar sa aka shata layi aka gane su wane ne yan bid'a su wane ne ahlus sunna an gane a cikin da yawa daga cikin kasashe a cikin da yawa daga cikin garuruwa da kuma wurare
wa ala wajhil khusus
kai a fuska nake bantuwa ma
al jama'a
al bid'iyya
kal ikhwan
wato jama'a wa jama'o'in nan na bid'a an gane musamman malam ya zaman to sababi na shata layi na raba gari tsakanin ainihin kungiyoyin nan na bid'a an gane wannan kamar ikhwanul muslimin
wal tabligh
da jama'atul tabligh
wasuriyin
eh wanda musamman wannan ɗan tabligh da yawa daga cikin mutane ba san cewa ɗan bid'a bane idan suka zo mutane suka ba su masallatai na juma'a ko masallatai na kam salawat suna gudanar da harkokin su na da'awa to amma Sheikh Rabi'u bin Hadi Umayl yana daga cikin sababi wanda yasa ɗan salafiya suka gano cewa wannan ɗan jama'atul tabligh ɗan bid'a ne su ɗan jama'atul tabligh sufaye ne su an gane sai aka raba gari da su ya zamanto da zaran sun zo masallaci na ahlus sunna sai a kore su sannan da kuma ɗan sururiya an gane wannan ko sannan kuma yanzu ga wanda muke magana da su masu fikira nawa na haddadiya an gane kun ga gashi mun sauke littafin Sheikh wanda ya tona musu asiri wanda a duniya bana tunanin akwai wani malamin da ya wallafa littafi ya faɗi manhajin wannan mutane kamar wa kamar wannan babban malami Sheikh Rabi'u bin Hadi Umayl al-Madkhali an gane ba adami
ba da an kashafa manhajahu
bayan ya yaye ya tona asirin manhajojin su
wa ka'idahu
ya tona asirin aqidun su
al-waqala fa al-kitab wa sunna
wato wanda yake sun saba ma kitab wa sunna an gane wannan malami bai kasa a guyuwa ba ya fito ya bayyana ilimi an gane bai boye ilimi ba saboda ya san kima ya san ainihin hadari na boye ilimi Allah ta'ala na cewa innal ladhina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun sai kuma malam ya san hadari na mutumin da ya san gaskiya bai fada ba an gane Allah ta'ala ya tsine masa Allah ya yi fushi da shi Allah yana cewa cikin alqur'ani lu'inal ladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu an faji wannan ai to saboda haka malam ya fito fili yayi fito na fito da wayannan kungiyoyi ya bayyana da gaskiya game da su
al mukhalifatu lil kitab was sunna
kungiyoyin da suka saba ma kitab da sunna
wal sheikh bi basiratihi tawila
shi malam a cikin tafiyoyin sa masu tsawo Allah ya datar da shi
rududin kaseeratun ala ahli bid'ah
wato yana da raddoji masu yawa ga ma'abota bid'ah dama shin raddi yana da kyau shin raddi yana daga cikin manhaji na salaf yana ciki shi yasa a Sheikh Bakar wato Bakar Abu Zaid Allah ya masa rahama ya wallafa wani littafi wai ar-raddu ala al-mukhalif min usul al-islam to wannan littafi risala ce amma kuma tana da gayin kima ya kamata ƴan uwa aje a samu littafin nan a karanta mutanen da suke cewa babu raddi ko raddi babu kyau sune mutanen da suke da fikira ta ikhwanul muslimin fikira ta na ta'awulu fi mattafaqna alayhi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi maktalafna fihi masu cewa mu taimaka ma juna a inda muka yi ittifaki sashen mu yayi uzuri ga sashe inda muka samu mai sabani idan an samu sabani baka bukata kai nasiha ga mutumin inji wayannan mutane idan mutun ya saba ma wajen aqida baka bukata kai nasiha gare shi an gane wannan ko idan mutun ya zagi sahabi ko mutun ya ƙaryata alqur'ani an gane wannan ko wato baka bukata kai masa nasiha an gane wannan me zaka mai kai mishi uzuri kawai mu taimaka ma juna inda muka dace akan wannan idan ka ji dan shi'a na zagin sahabi ko ka ji dan shi'a na cewa qur'ani bai cika ba ko ka ga dan shi'a yana kira zuwa ga aqidan bada'u ko ka ga dan shi'a yana kira zuwa ga ainihin fahimta na auren mut'a ko abin da ya kama da wannan an gane anan wajen kada ka ce mai kai kuskure kada kai masa raddi domin in ka masa raddi ka raba kan jama'a kuma wajibi ne a raba kan jama'a wajibi ne a hada kan jama'a in ji su saka idan mutun yayi irin wannan kada kai masa raddi abin da ya kamata kai kai masa uzuri shin wayannan sun yi daidai an gane sannan kuma ɗan qur'ani yul masu cewa qur'ani shi kadai za a kafa hujja da shi hadisin annabi ainihin wato baya halarta a kafa hujja da shi wato hadisin manzo Allah hanjin jimina ne inji su to irin wayannan sai a ce inda muka yi ittifaki da su mun yi ittifaki da su akan alqur'ani to sai mu yi musu uzuri akan hadisi to irin wannan tunani an gane shehi ya musu raddi bai kyale su ba bai yi kasa a guyuwa ba wajen musu raddi saboda haka duk masu cewa raddi ba shi daga cikin manhaji na salaf sun yi kuskure dole ne mutumin da ya yi kuskure shin ta wajen aqida ne ko ta wajen ibada ne ko ta wajen mu'amala ne wajibi ne bayan an masa nasiha in ya kama a yi masa nasiha din an masa nasiha an tsaye masa da hujja bai gyara ba dole ne a yi masa raddi dole ne a fito a faɗi kuskurensa don al'umma su gano kan su fada cikin kuskuren da ya fada ina ba san gane masu cewa kada a yi raddi masu cewa kada a yi tahziri ga dan bid'a in ya cika sharadin yin tahzirin to wayannan ba ahlus sunna bane wayannan ba ayyan salafiya bane wayannan ɗan ikhwanul muslimin ne da ire-iren su daga cikin mumayya'a wanda sun narke tare da yan bid'a ba sa so a yi ma yan bid'a raddi suna mu'amala da su suna hulɗa da su suna mu'amala da yan hizbiya suna hulɗa da su na'am
na'am wa musa jama'atu ma ahlus sayy
wato malam yana da musadama ya fito yayi karo yayi arangama malam yana da arangama tare da ma'abota karkacewa haka ya kamata malamin salafiya ya kasance a koda yaushe ringa arangama da masu kin gaskiya na'am
wasu ba mu shirin su fi kashi balayawo
ha malam yana da sura sharisu yana da wani irin kokuwa wani irin gumurzu mai tsanani gumurzu mai hadari
fi kashi balayawo
wajen yada wajen tona asirin bala'o'in su
min dalika ma katabahu fi kashfi akhtahi wa ihrafati zaid kutub
daga cikin wannan akwai abin da malam ya rubuta wajen tona wajen yayi ainihin kurakurai da yayi ainihin karkacewa ba ma guda ɗaya ba karkace na ainihin sayyid kutub
alladhi intashara lada al-shabab
wanda ya yadu a wajen samari
munzu asharatu sinin
tun shekaru gomomi malam ya rubuta littafi wanda da can wasu sun dauka cewa sayyid kutub wani mujahidi ne sayyid kutub mujaddidi ne kuma wannan hatta wasu daga cikin malaman salafiya wanda basu karanci littafin sayyid kutub ba sai ne ma sayyid kutub ainihin kyakkyawan yabo mujahidi ne ainihin mujaddidi ne kaza malamin sunna ne waye da sauransu to wannan malami da ya fahimci cewa mutane sun jahilci wane ne sayyid kutub ya dauki alƙalami yayi rubuce kan wannan malami an gane ko ya tona asirinsa ta inda wato samari da yawa wanda da san suna tasirantuwa da wannan bawan Allah suka gane cewa wannan bawan Allah yana da hadari a cikin aqidar mutane yana da hadari a cikin mu'amalar mutane da ibadarsu ina fatan gane wannan to wanda akan wannan ne in kaga mutane da yawa da suke yin kazafi ga wannan malami mutane da yawa da suke zagin wannan malami to gaskiya yana da alaka da tunan silili wanda yayi ga wannan malami an gane ko yake kwandul muslimin ba su ji dadi ba yan sururiya ba su ji dadi ba domin da suna kafa hujja da shi wajen sukan malaman sunna suna cewa shine malami na gaskiya shine mujahidi shine kaza amma kuma ainihin su bin ba su kaza malamai ne wanda ba su dace da zamanin su ba to Sheikh Rabi ya fahimci cewa ana yin amfani da shi wajen cin mutuncin malaman salafiya Sheikh Rabi ya kwato mutuncin darajar malaman salafiya ya dawo da shi ya tona asirin wannan malami sai gashi al'amura sun bayyana to saboda haka Sheikh Rabi ya ba da gudunmuwa mai tsoka wanda mutane da yawa da sun ji haushin sa daga baya sai suka gane cewa ashe wannan malami ba karamin taimako yawa al'umma ba har sai zahulla
wastafada min hadha at-tawdih wal bayan
wato sai ainihin ya samu fa'ida daga wannan bayyanarwan da kuma wannan bayanin su suka samu fa'ida al-jammul kafir taron jama'a masu yawa kenan fastafadal jammul kafir taron jama'a masu yawa sun fa'idantu da littattafan wannan malami an gane dangane da wannan abu na'am
wa tanabbahu lima fiha min dalalat
sai suka fadaka ga abin da ke cikinta na ainihin bace-bace sun gano aqidun ikhwanul muslimin aqidu na ainihin yan qutubiyya aqidu na yan haddadiyya aqidu na yan sururiyya aqiduna jama'atu tafsir wal hijra aqiduna ainihin shi'a aqiduna qur'aniyun ga sunan dai
tarattaba alaiha kaseerun min al-ihraf
wanda da yawa daga cikin karkacewa ya biyo baya akan irin wayannan afkar din
wat takfir
da kafirtawa ba ka'ida
nada shababu
sahawa ga samari da kira shababu sahawa samari yan gogormaya samari wanda suke cewa sun waye an gare sun waye na'am
wa kadhalika lahu raddun mati
hakanan a sheikh yana da raddi mai ban sha'awa
ala muhammad al-ghazali
yayi raddi mai ban sha'awa ga muhammad al-ghazali
bismi kashfu mawqif al-ghazali
wato da sunan wato kashfi mawqif al-ghazali min as-sunna wa ahliha to wannan littafi gaskiya dalibin ilimi baya wadatuwa daga gare shi saboda muhammad al-ghazali wani babban malami ne a cikin da'awa ta ikhwanul muslimin kuma yana daga cikin ainihin malaman da suka karantar da Dr. Yusuf al-Qardawi wanda shi ya daga tutan ikhwaniya a wannan zamanin to shi wannan muhammad al-ghazali mutane suna tsammani cewa mutum ne wanda yake malamin sunna mai kokari da sauransu to ashe malami ne akalani mai tsananin adawa da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan malami yana izgili ga littattafan hadisi yana izgili ga sahih al-bukhari yana izgili ga sahih muslim yana izgili ga sahih sita kai yana ma da awan cewa wato duk wani hadisi duk ingancin sa in ya saba ma hankalinsa ko ya saba ma tunani wannan hadisi bai inganta ba baya bin usulubi na malaman sunna malamai magabata wajen ingantawa ko ainihin da'afawa al-allama ba wai shagarbi kadai ba da karkace to ai shagarbi kadai ya mishi raddi al-allama nasiru sunna nasiruddin albani shi ma yana daga cikin mutumin da ya tona asirin wannan muhammad al-ghazali an gane ko in ka duba cikin muqaddima na sifatu salatin nabi da kuma wasu littattafai na albani kaman ainihin silsila as-sahiha wa da'ifa nasiruddin albani ya ankarar da mutane yayi tahziri ga muhammad al-ghazali shine mutumin da yace nasiruddin albani ya rubuta masa littafi amma ya mai takrijin littafinsa shine fiqhu sirah ya rubuta littafi na tarihi mai suna fiqhu sirah inda ya nemi nasiruddin albani wato ya masa takriji albani yayi farin ciki akan wannan ya dauka cewa wannan bawan Allah yana son gaskiya ne yana son kaza ne albani ya dauki wannan littafi yayi mai takriji daga baya sai wannan malami sai ya rubuta shi muhammad al-ghazali sace nasiruddin albani ya mun takriji kuma alhamdulillah na gode yayi dai wasu bayanai amma kuma kada mutane su doka dan albani ya ce wannan hadisi sahihi ya zama sahihi a wajena ko albani ya ce wannan hadisi da'ifi ya zama da'ifi a wajena yadda ya wasu bayanai wanda albani ya fahimci cewa wannan mutumin ba yana neman gaskiya bane yana so ya yi amfani da albani ne domin littafin shi ya samu kasuwa shine albani ya yi tahziri game da shi na'am an gane wannan ko
sai wala huwa aidan raddun ala Abdurrahman Abdulkhaliq
kuma shi wannan malami shekarbi yana da raddi ga abokinsa asali abokinsa ne da abokin ya bar gaskiya an gane ko yayi masa nasiha shekaru masu yawa duk sanda Abdurrahman Abdulkhaliq yazo aikin haji Sheikh Rabi zai mishi nasiha Sheikh Rabi zai rubuta mai wasiqa Sheikh Rabi zai mishi waya shekaru wajen 10 Sheikh Rabi yana kokarin yayi masa nasiha ya gyara ainihin mummunan ainihin aqidansa da manhajinsa amma wannan bawan Allah bai gyara ba tare suka yi karatu da shi ina ba tan gane da yake gyarawa Sheikh Rabi bin Hadi wato ya rubuta littafi yayi masa raddi bai kasa a guyuwa ba bai duba cewa abokinsa bane
kitabu jama'a jama'atun wahida la jama'at
a cikin wannan littafi nasa mai kima jama'atun wahida la jama'at
huwa raddu ala muhawalat Abdurrahman Abdulkhaliq
tajwid qiyam jama'at shi raddi ne akan kokarin Abdurrahman Abdulkhaliq wajen halatta ayyukan kungiyoyi da yawa masu mabambanta ra'ayi ba wai kungiya ɗaya ba kungiyoyi masu yawa masu mabambanta ra'ayi shin kun fahimci abin da yake nufi abin da yake nufi yanzu kaga akwai jama'atu tabligh sufaye ne masu wani irin ra'ayi ko akwai jama'atu ikhwanul muslimin su kuma albani ya kira su kharijiyya asariyya su ne khawarijul asar suna su ne yan khawarij na wannan zamani to kaga su ma wata kungiya ce daban sannan kuma akwai hizbut tahrir ita ma wata kungiya ce daban ina ba san gane wannan akwai kungiyoyi akwai yan sururiya kungiya ce daban amma tana da alaka da ikhwanul muslimin sannan ga yan salafiya to waɗannan kungiyoyi wasu daga ciki suna da fikira na khawarij wasu fikira na sufayi wasu fikira sun chafuka ga baki daya wai a zo a hada kai tare da ahlus sunna ina fatan gane wannan suna ganin wato wai za a iya tsayar a hadu gaba daya a gudanar da harka na ainihin addini tare ina fatan gane kuma wato kurakuran waɗannan kungiya ba sai an fada ba kawai sai ai kokari a rufe kuskuren su ai musu uzuri a tafi tare kaga anan wajen Abdulrahman Abdulkhalik mai da'awan shi dan salafiya ne shine jagoran salafiya a Kuwait gashi yanzu ya buge da mai da kira zuwa ga fikira ta ikhwanul muslimin na ba ta gani to shi wannan Abdulrahman din yana da afkar daban-daban wanda wannan waje ba wajen bayanin su bane daga ciki yana da wannan fikira na zagin malamai akwai malamin da ya karanta da shi mai adwa'ul bayan Amir Shankibi hafizahullah ko rahimahullah wallahi kaga irin zagin da yema wannan malami cewa wannan malami wato malamin da yake bai dace da zamanin sa ba yazo a cikin zamani amma shi ba dan wannan zamanin bane yazo a cikin wannan zamani amma shi ba dan wannan zamanin bane shi dan wani zamani ne wanda na kauyanci wanda ya wuce tuntuni yace ba shakka malamin computer ne wajen tafsiri ba shakka amma kuma shi kaman wani library ne mai zaman kanshi a wajen tafsiri amma shi maktaba ne mutalakira ta taju ila tafsirin wa taqish yace malamin shi library ne irin mobile library yake cewa da Hausa tafi da gidanka jazakallahu khair yace library ne tafi da gidanka wato mana tun wani littafi na tafsiri da hadisi da wai malamin yana kawo shi da kani sai ce amma library ya riga ya tsufa yana buƙatar a inganta shi kuma a tace shi to irin waɗannan mutane za su samu albarka a rayuwarsu to irin wannan shine Sheikh Rabi bin Hadi ya dauki alƙalami yayi masa raddi
na yana Sheikh hafizahullah anna hadha ta'thi yukhalifu al-kitab wa sunnah
sai Sheikh Allah ya tsare shi hafizahullah sai bayani cewa wannan ta'thili din ya saba ma ainihin kitabu wa sunnah wannan abin da Sheikh Abdulrahman Abdulkhalik ya kawo ya saba ma kitabu wa sunnah
wallati tanassu ala ijtima' wa ikhtilaf
wato wanda yana yin nassi Qur'ani da hadisi yana kira zuwa ga haduwa da kuma hadin kai a samu hadin kai kuma hadu cikin soyayya idan ya zamanto wannan dan shi'a ne yana zagin sahabbai yana zagin mata annabi yana kafirta su wannan dan qur'aniyun ne yana zagin hadisin manzo Allah yana aibantawa wannan dan aqlani ne yana fifita hankali akan ainihin qur'ani da hadisi wannan dan ikhwanul muslimin ne wannan dan sururiya ne wannan dan jama'atu tabligh ne wannan dan salafiya ne sai aka ce a manta da bambance-bambance a hadu a zaman tozin tsiya madaurin ki daya shin idan kowa zai tsaya akan aqidan shi kuna ganin za a samu hadin kai ne za a samu hadin zuciya ko hadin baki wato zai zama to kaman inda Allah ta'ala ke cewa tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta na ba kan gani kaga wannan da nace tahsibuhum jami'a zaga wani zai dauka to ai ya zance tahsibuhum shi ya kana ciki ra'a ne na haf sai ce tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta an gani saboda haka wannan duk akwai irin wannan an gani zaka yi tsammani cewa kansa a haɗe yake amma zuciya daban-daban ku ka jona ko to saboda haka wato Allah ta'ala cewa yi wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya ka kurarraba to Allah yana so a samu zuciya ya haɗu kuma zuciya ba zai haɗu ba idan aqida ya bambanta an gane wannan sai dai a samu haɗin baki ba haɗin zuciya ba na'am
wa bayyana anna ikhtilaf fi al-zahir sayuaddi ila ikhtilaf fi al-batin
sai Sheikh hafizahullah sai ya bayani cewa lalle sabani na zahiri da sannan zai janyo sabani na batini
kai fa idan kana hada ikhtilaf fi al-zahir huwa natijatu ikhtilaf fi al-aqida wal manhaj
to ya kuma yin zaman to wannan sabani na zahiri sakamako ne na sabani wajen aqida da manhaji ya zai kasance
kuma waddaha wujuba al-istima' ala al-kitab wa sunnah
sanan sai malan ya bayyana wajibcin haduwa akan kitabu wa sunna
wa tamassuki bil aqida as-salafiyya
da riko da aqida na salafiyya kada ayi riko da aqida na ainihin yan bid'a ayi riko da aqidan me salafiyya malan ya bayyana da wannan to wasu mutane suna cewa Sheikh Rabi ba dan salafiyya bane aqidan Sheikh Rabi daban da na su Sheikh Al-Albani shin haka ne ko yarfani yarfani an gano wannan ku na'am
kazalika ni shaykh hafizahullah raddun jamilun ala salman al-awli
haka nan shaykh yana da raddi mai kyau raddi akan babin sa ga ainihin salman al-awda wanda wasu sun dauka cewa malamin salafiya ne to wannan malami yana fada ne da salafiya kuma yana da manhaji ba irin na salafiya ba
في كتاب أهل الحديث هم طائفة المنصورة الناجية.
أشكال تابوز الشيء تابوز وند الشيء أي شيء هو أهل الحديث هم طائفة المنصورة الناجية.
رد فيه محاولة سلمان تفريق بين طائفة المنصورة.
رد فيه وجاي رد أشكال سؤال سلمان التفريق. بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وتودينا كوكري يبمبن تا تكان الطائفة المنصورة والفرقة الناجية
بما لم يسبقوا إليه
أحد تإند بابو ونوان دي تبرغاشي ونن دي الدنيا بابو ون دي رغا سلمان الأوداي وني إرم برناي كسو يجينا أغان ونوكو ون دي كسو يكلا متاليزو أغا أدينا ردي كسورم ونجيوين النبيرية shine shekar bi ya masa kikkiawar raddi
wa bayyana fatala hadha at-tafriq
kuma ya bayyana barnan wannan rarrabewan
kuma ya tarattabu alayhi min athar sayyi'ah
da abin da yake jerantu a gare shi na tasiri wanda yake mumuna to kaga dai annan dai ana nuna mana akwai raddi akwai tahziri amma fa ana yin shi ne akan ma'auni na littafin Allah da sunna akan fahimtar mu salafus salih ba kaman yanda wayannan ayan bara bakwai suke yi ba na wuce gona da iri da kuma kokarin raina malaman sunna da bata mun suna da yi musu kazafi da yi musu yarfe na'am
wani shaykh hafizahullah idan rududun kathira
shi malam Allah ya tsare mana shi yana da ainihin raddoji masu yawa
na'am ala abil hasan al-ma'arabi
ga wani mutum ana kiran shi abil hasan al-ma'arabi wanda da can dan salafiya ne ya samu zalla to malam ya masa raddi bayan an yi kokari wajen masa nasiha lokaci mai tsawo bai gyara ba ya zamanto wajibi an gane wajibi ne a bayyana wa mutane cewa Abil Hasan lalle fa yayi kurakurai wanda sun saba masa salafiya dole ne a hankalar da al'umma kan wayannan kurakuran
kashafa tasilatuhu alfatida
wanda ya yayi ainihin tasilat din shi na barna wanda wasu mutane da yawa malamai da yawa kafin su san menene rikicin sun ga laifin Sheikh Rabi Hasan ga ni Sheikh Rabi yana raddi mai zafi ga irin wannan malami na salafiya to abin ya so ya raba kan salafiya domin shi wannan Abul Hasan ya yi ta kokarin tadlisi ya nuna cewa Sheikh Rabi yana kin shi ne kawai dan kaza da kaza da kaza ba wai dan aqidar shi ba amma bayan lokaci mai tsawo sai Allah ta'ala sai ya bayyana da ainihin ya tona asirin wannan bawan Allah ya nuna lalle wannan bawan Allah fa karkatacce ne lalle wannan bawan Allah ba yana bin manhaji bane na salafiya shikenan sai Allah ya tona asirin sai rikici ya gushi
wata sahulatihi mal munharifin
sanan ga sakacin shi Abul Hasan al-Ma'arabi tare da karkatattu yana da matsar tasahuli tare da ikhwan yana da matsar sassauci game da yan tabligh matsar sassauci ga ainihin masu wannan miyagun kungiyoyi yan kutubiya da sauransu kun gane wannan ko wato ya sunan mutanen da suke da sassauci sosai ga yan bid'a ba sa san a musu raddi su ne mumayya kaje an ce mutum mumayya to zai kyale dan bid'a baya san a madan bid'a raddi baya san a ce kaza ba ina fatan gani kaji mutun ya kira ka mumayyi yana nufin kai din nan wato kana da matukar sassauci har sassaucin ya wuce gona da iri game da yan bid'a ina fatan gani wannan ba sai duk mutumin da ya kira ka mumayyi kai dan salafiya ya zalunce ka kai dan salafiya idan mutun yayi kuskure zaka bayyana da wannan kuskure idan mutumin da yayi kuskure ahlus sunna ne shi ya ake masa raddi mutumin da ya kuskure sai ya zama ahlus sunna amma hanganin salafiya mai malaman salafiya suka ce sun ce shi mutumin da yake cikin sunna sai ya kuskure ana raddin kuskure da tausasawa an gane za a faɗi kuskuren ba za a koye ba tare da kuma tsare masa mutuncinsa na ba san gane malam wani mun san darajar sa mun san gugurmayin da ya masalafiya mun san kaza mun san kaza ya dade yana wannan da'awa to yayi kuskure bangare kaza Allah ya tsare shi saboda haka amma ba ma tare da shi a wannan ra'ayi amma muna tare da shi a wajen salafiya shi malamin ya zai ji kawai malamin salafiya ne kawai ya dai kuskure kawai sai ya ji daren mikiya in ma kadara yayi kuskuren sai ya ji daren mikiya kai dan bid'a ne kai jahili ne kai wawa ne ƙarya kake da makara yaudaran jama'a ne shin ya wannan malami zai ji yana kokarin yada salafiya yana da kaza kaza kawai rana ɗaya kawai sai ya kuskure a ranan da ya kuskure nan take kawai yaji saukan yaji raji kamar yadda ka san saukan kashi shin wannan ya dace da manhaji na salafiya to wannan shine manhaji na masu fikira na haddadiya kamar suna jira ne malamin salafiya ya kuskure su babu ruwan su da yan bid'a sun ce yan bid'a ai kowa ya riga ya san batan su to malamin salafiya da zai yi kuskure yanzu ba zai wuce minti 30 ba za su mai jiran mikiya ina ba san gano wannan kuma za su mai jiran mikiya har da ƙarya da kazafi da yarfe a wajen kokarin yin raddi shin da gaske ne dama idan malamin sunna ya kuskure kawai za a mai jiran mikiya ne ba tare da an zauna da shi an nuna mai kuskuren sa an mai kaza ba kuma idan za a yi raddi ana mai raddi ne tare da tsare mai mutunci wannan shine abinda malaman salafiya suka fara to su wayannan inda kana salafiya sai kai kuskure yanzu cewa za su yi baka taba ma yin salafiya din ba baka taba yin sunna ba gaba daya ina ba tan gane wannan to saboda haka a fahimta dole ne in mutun ya fada cikin wata fikira ta haddadiya fikira ta ikhwanul muslimin fikira na kaza sai an masa nasiha awwalan idan an mai nasiha bai ji ba in za a mai raddi za a mai raddi mai laushi amma za a tsare masa mutuncin sa an gane wannan ko amma idan mutun ya zama kankararre baya son gaskiya ya zama yana kariya ga yan bid'a yanzu tambayar da zamu yi tsakani da Allah mutumin da ya zo yana ba awal amma Sheikh Awal Albani kariya ko Sheikh Jafar kariya shin za a ce yana kariya ga yan bid'a shin Malam Jafar yana da wani mazharu talaki wanda ba kitabu sunna ba duk mutumin da yake da mazharu talaki wal istidlal irin naka kuma yana karantar da littattafai irin naka sai ya kuskure a cikin wani matsala daga cikin masail na aqida ko masail na manhaji kuma wannan matsala guda ɗaya ne kawai kuma ya ba da gudunmawa sosai ga sunna ya yaki sufayi ya yaki shi'a ya yaki yan masu wasu ainihin kungiyoyi miyagu yan qur'aniyun da sauransu ya musu raddi kuma sannan ya karantar da sunna sosai ina ba san gano wannan amma sai ya kuskure akan wannan matsala din shin ya kamata ne ka masa jiran mikiya ko kuma kai raddin wannan matsala din tare da tsare masa mutuncin sa kace wannan abin da ka aikata abin da wani ya aikata wato fikira ce ta khawarij amma ba wai muna kiran malamin nan khawarij bane kuskure ne wanda kowa yana iya yi hafizahullah ko rahimahullah shin mutumin da yayi wannan ana kiran shi mumayyi ka faɗi kuskuren baka boye ba kuma ka nuna duk wanda yayi wannan yayi kuskure amma fa wanda yayi wannan tunda ya ba da gudunmawa yayi difa'i sosai ga sunna a tsare masa mutuncin sa a nuna an san abin da ya kyauta shin wannan manhaji na salaf ne ko kariya ga yan bid'a manhajin salaf ne malami misali yanzu malam Abu Gumi irin kokarin da yayi wajen difa'i ga sunna da karantar da mutane sunna da nuna wa mutane muhimmancin sunna da muhimmancin aqida kuma yayi raddi ga yan bid'a daban-daban sai babban malamin mu sai ya kuskure akan wata matsala ta aqida misali shin daidai ne mu zo muna ta dandana mu ce malam dan bid'a ne malam dan khawarij ne bai taɓa yin sunna ba to a wajen yan fikira na haddadiya za su yi masa diran mikiya ne su taɓa su ce bai taɓa ba da gudunmawa ga musulunci ba to su yan salafiya za su zo su ce to za su yi raddin matsalar amma kuma za su kare wa malamin mutunci amma idan malamin dama dan bid'a ne fa dama wala karama asalin malamin dan bid'a ne ina ba san gane asalin malamin shi'a ne shi dan qur'aniyun ne shi dan ahmadiyya ne shi dan khawarij ne shi dan kaza ne dan jama'atu tabligh ne shi dan sururiya ne shi asalin shi dama haka ne ina ba san gane sai yayi kuskure to dama can shi ba ahlus sunna bane nau'in raddin shi daban to su masu fikira na haddadiya ba sa bambantawa tsakanin raddi ga asalin mutumin da yake dama dan bid'a ne da mutumin da yake ahlus sunna ne sai yayi jahilci wani masail an gane ila a wannan zamanin wato babu wani malami mai kira zuwa ga wannan abun sai ya jahilce shi sai ya fada cikin wannan kuskure me ya kamata a yi a yi raddin wannan matsala kada a yi shiru ba a yi shiru za mu yi tahziri kan wannan matsala amma za mu tsare wa malamin mutuncinsa ina ba san gane wannan
wannan hadithu min zallati wa akhtai
da kuma yayi raddi ga da yawa daga cikin zamiya na ainihin wannan malami ma arabi da kuma kurakurensa
wala wa idan hafizahu Allah raddul ilmi
wato yana da shi Sheikh Rabi Hafizahullah yana da raddi na ilimi mu'assil akan wani malami almarya almarya bari wani malami marya bari
wala hizbi akhar
mutafattir kuma yayi raddi ga wani hizbi daban wanda yake ya boye wani hizbi daban wanda ya boye sunan sa a gari zaka yan hizbi saboda suna tsoron shekarbi in za su yi raddi sai su boye sunan su ina fatan gano wannan saboda haka shekarbi ya masa raddi na'am wa alaikum salam
sallallahu alaihi da waɗannan matasan da suke cin mutuncin malamai musamman suna kama suna shirya fadi albanan jari suna wulakanta su da sauransu amma su waɗannan malamai da mutaba ji sun yi masu lafi sun bi da su yin hada balma suna masu raddi sai ga shi mai labari waɗannan matasa sun je wata kasa sun yi muhadara masu lafi sun bi da kuma suna kareta musu na gani wannan labari
to ai waɗannan mutane su kaman kaga shekar bidin nan da suke labewa da shi shine fa mutumin da yayi bayanin manhajin su masu fikira na haddadiya kaga farko dai in kana so ka karanci ɗan haddadiya da kyau farko dai ka san manhajin su da farko babban manhajin su ƙarya da yarfe da propaganda in sun faɗi magana kada kai sorin yarda da shi sai kai bincike ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ku mutane idan fasiki ya zo muku da labari ku bincika ya ku mutane idan mai fikira na haddadiya ya zo muku da ainihin bayani ku bincika yanzu Rabi'u an-Nawawi da shi aka je ainihin Ghana Rabi'u an-Nawawi ya bayyana kuma ya rantse yace ya rantse da Allah in har ba gaskiya bane Allah ta'ala ya wulakanta shi yace billahi allazi masallacin da suka yi wa'azi masallacin sufaye ne a masallacin sufaye sai gashi a masallacin sufaye suna raddi ga kuma ga malaman sunna kuma a masallacin sufaye ba wayannan bayan Allah sai gashi suna raddi ga malaman salafiya kenan ɗan sufaye sufaye sun fi daraja akan malaman salafiya kenan a wajen masu wannan fikira din to sun ga za su ji kunya a Najeriya sai aka sanya audio na ɗaya daga cikin malaman su masu wannan fikira a Ghana to zai iya yiwuwa ma ka san daga cikin ƙaryansu kila fa ba ma malamin Ghana bane wallahi zai iya yiwuwa to kun ga dai wannan mai fikira nasu na unguwar Rimi mun kama shi da ƙarerayi da yawa kaɗan daga cikin ƙarya wanda za ku iya gane ya ce banda aikin yi kaga wannan kawai ya ishe ku gane kaɗan daga cikin ƙaryan shi ya ce muna faɗa da ni da Malam Sa'idu Bai Kwano alhali muna da alaƙa mai ƙarfi tare da Malam Sa'idu ya ce ba ma shiri ya ce hasara ne na ya haya a salafi kaga duk wannan gaba ɗaya yana cikin manhajinsu wanda Sheikh Rabi ya karantar da mu ina ba san gane wannan to maganan wai an kawo wani kasat na limaminsu a Ghana ya ƙaryata wallahi kar ku yarda wayannan mutane makaryata ne masu yarfe masu propaganda zai iya yiwuwa wani ne ya dan make murya a Najeriya wallahi yayi a cikin su to mukaddara ma dan Ghana ne yayi malamin Ghana ne yayi daga cikin malaman su to ai shi ma yana da wannan fikira din tunda yana da fikira na haddadiya yanzu zamu yarda ne da mai fikira na haddadiya mu aje maganan Malam Nawawi wanda ba mu kama shi da ƙarya ba yanzu da dalibi na salafiya wanda yake sika ga zahiri haka zana hasibuhu wallahu hasibuhu wala nuzakki ala lahi ahada da kuma masu fikira na haddadiya irin wannan dan jarida na unguwar Rimi wanda zamu iya cewa mun kama shi da ƙarerayi da yawa to wanne ne zamu yarda a babu magana kun ga to wannan shine ya kamata ƴan uwa su fahimta duk wannan kansa zai kada ya dada ku da kasa kawai yana daga cikin irin makircin su da wani da yarfan su da sauransu a ina fata ƴan uwa sun fahimta to wannan shine na'am na'am ba wani tambaya to saboda haka ƴan uwa dai a bi mu a hankali a fahimci wannan littafi da kyau Sheikh Rabi yayi wasu bayanai wanda zamu alakanta shi da masu fikira na haddadiya wanda suka shahara a unguwar Rimi da kewaye da kuma wani bangare na bidda a cikin wani bangare na bidda akwai wasu ƴan sururi ƴan haddadiya masu wannan fikira wanda ƴan tsararru haka uku hudu ko biyar haka su ne suke ta hayaniya suna so su bata sunan bidda ina ba san gane wanda ba ma bukatar kiran sunayensu sun san kansu an gane ɗaya daga cikinsu shine wanda ya fara min yarfe cewa ai ya haya a salafi yana karantar da ƴan hizbiya a cikin majalisin shi amma kuma sai Allah ya kama shi ya ce bai taba gani na ba kenan wane ne ya gaya mai wani mai fikira na haddadiya ne kila a unguwar Rimi yana so ya yi mana raddi yana jin tsoro sai yayi amfani da wasu mutane na waje kun san daga cikin babban ainihin dabarar shi wannan dan hadadiya shine yin amfani da sojan haya tunda ba shi da dalibai bai da daliban da ya karanta shi kanshi yana bukatan karatu ba shi da daliban da ya karanta sai yana mi yana dibo sojan haya an gane wannan ko kaga dibo sojan haya da yake sai ya dibo sojan haya a bidda ya dibo sojan haya a Ghana yanzu ha Ghana yaje dibo sojan haya ya dibo sojan haya a Niger wanda mu ba ma bukatar sojan haya wallahi nayi bayani wallahi in yana son dalibai 20 su mishi rudduku wajen raddi akan manhaji na salaf wallahi muna da su muna da daliban da za su yi raddi ta kowane bangare bangare na hadisi in ka kawo hadisi kai ƙarya kake da ifi ne muna da malaman da za su ma raddi muna da daliban za su ma raddi bangare na ruga wallahi muna da za su ma raddi ya kai mai fikira ta hadadiya bangare na istinbadi na fiqh wallahi muna da za su ma raddi bangare na aqida da manhaji wallahi ba sai na ce komai ba wallahi ina fatan gane wannan saka wallahi ko ban yi magana ba za mu iya aje dalibai 20 ko fiye da 20 in kana ganin ai kai alhamdulillah yanzu kana karatun da katira to kai da kake cewa kana karatun doktora yanzu akan addini to muna da dalibai a zauren wanda sun riga ma sun gama da wannan ishun doktora shekaru masu yawa kai yanzu ka fara to muna da dalibai a zauren wanda sun riga sun gama wannan wannan ina faɗa ne ta haddusan bi ni'matillah ba wai alfahari yake ba saboda naga ka daga wannan kalma ka daga wannan kwakaran maganar kwalin doktora ka dauka doktora wani kayan gabas ne to muna da doktora da yawa a cikin majalisun mu wanda ma wasu insha Allah sun kusan zamantowa farafisa saka inda shi kace takama Sheikh Mukbil ya riga ya gaya mana ba a dogaro da wannan shahada a gani a ƙasa ko an ce wa kare ana biki aina ai yace mu gani a ƙar in kai doktor ne yaya ba mu ga alamar doktor ba a cikin ilimin ka in kai doktor ne yaya daliban ka suke guduwa su baka ce ka bata musu lokaci in an sa littafi an shafi dai shafi biyu sai karatu ya gagara an gane sai a ƙara sanya wani babu littafin da ake saukewa kuma sannan ai ta surutu in an karanta hadisi guda ɗaya sai a waje ai waje minti 30 ana surutu dan a ci lokaci to duk irin wannan shine doktora din saboda haka a takaice dai muna kira zuwa ga al'umma cewa wayannan bayan Allah wasu jama'a ne wanda muna jin tsoron abin da zai faru dama kare ne an ce ana biki a gidan su yace me kare ne misali yace gani a ƙasa saboda haka muna kira zuwa ga al'umma cewa wayannan bayan Allah wato a san aqidan su a san manhajin su sannan a alakanta su da kungiyoyin da suke waje a gani wayyaz billah to insha Allah za mu dakata a nan waje saboda lokaci za mu ci gaba sati mai zuwa daga inda muka tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik